Saka
mai wuya.
Mukan yi taro na wa'azin kasa da alarammomi a karanta Qur'ani a wa'azin kasa, wanda ba wanda zai ce Annabi ya je wa'azin kasa da alaramma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau. Mukan shirya taruka don agazawa addini, na kusan yana da wahala a ce Annabi ya yi wanci. To ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida, to mun tsuke abin da yake da faɗi.
Babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja, imma da sunan festival ko da sunan convention, duka babu shi kai tsaye, babu shi a Al-Qur'ani, babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shirin mun na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lokacin da muke a nan Washington. Kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na hada hancin wani gagarumin taro na mahaddata da kuma makaranta Al-Qur'ani mai tsarki wanda zai janyo wayannan malamai tsakanin 30,000 da 60,000 wanda za a hada su a cikin babban filin wasa na Abuja in Allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na Fabrairu shekarar nan da muke ciki ta 2025. To wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi, har ma cikin ita kanta Izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron. Wasu na tambayar shin meye manufar wannan taron ma.
To suna na saba Imam Kaisho mazaunin Abuja. To ni a ra'ayina taro na alarmomin Qur'ani da ra'ayi ne, a ra'ayina ban goyi baya ba. Sun taro da ra'ayi Abuja magana gaskiya kun ji daɗi ko kuna ina da fito da ƙarfi da siyasa za a yi wannan abu. Magana da kamar ba a yi shi don ne bayyana da Allah ba a yi shi ne kamar a kwangila. Ana ko malami da kasar ko tara kasar da mai dukkan daga kwara daga koyo daga oshin daga ko'ina a tara su a Abuja ga matsalar rashin tsaron nan na hanya ga rashin cin hanyoyi a haƙƙa wasu su yi haɗari wasu a kidnapping din. Wannan ina ga saba shara kuma ko asali jinikin addu'a ne a masabatin sunna ko a san bid'a ne ba.
To a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu dukkansu ƴan Izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya. Wannan karon zamu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah Abuja wannan wata na alarammomi ko kuma na mahaddata karatun Al-Qur'ani, inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na Moshood Abiola su yi karatun Al-Qur'ani na tsawon wuni ɗaya. Muna tare da manyan malamai guda biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa, wato wa'azi kenan, da suka hada da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, shine sakatare na majalisar malamai na kungiyar Izala da ke Abuja. Kazalika muna tare da sarkin malamai Malam Ibrahim Duguri, wanda shi shugaban majalisar malamai ne na kungiyar Izala a Abuja. Bari mu fara da Malam Ibrahim Duguri. Malam Ibrahim Duguri, baka mara wannan taron ba, mene dalilin ka na rashin mara masa bayani?
To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masu sauraron mu kusa da nesa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda Haji Nasiru ka fadi, ba wai taron ne ko kuma karatun ne bana goyon baya ko kuma ban da ra'ayi ba, sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye, a matsayin mu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wadda zamu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai fadin Allah ko littafin Allah, shine Al-Qur'ani mai girma. Don haka wajibin mu ne mu yadda da Al-Qur'ani, mu yi imani da Al-Qur'ani, sannan mu dabbaka Al-Qur'ani cikin rayuwar mu ta yau da kullum. To har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki, inda an kira abun ibada, to ba zai zamo ibada ba wanda ya amsa sunansa, dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan fadi ne na Allah madaukakin sarki kuma a cikin Al-Qur'ani din. Amma a matsayin mu na almajirai ko daliban ilimi da kuma iyayen mu malamai da suke jin mu a ko'ina, babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja, imma da sunan festival ko da sunan convention, duka babu shi kai tsaye. Kaga kenan, in dai an kira shi da sunan ibada a matsayin mu na musulmi masu da'awar sunna, wanda bamu da wani abin da zamu dogara da shi kai tsaye, na farko shine fadin Allah, sai kuma fadi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wadda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ai irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma yayi umarni da ayi ko da shi bai yi ba dan haka shi ma babu shi kai tsaye a nasance tunda dai mu nasu muke nema kai tsaye na yin na halaccin sa ko kuma rashin halaccin sa to babu shi a alqur'ani babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta alqur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane
Malam Ibrahim Duguri shin taro Malam Ibrahim Duguri kana ji taro ne a karanta alqur'ani ne bashi da asali ko kuma yin karatun alqur'ani ne tare shi ne bashi da asali anan
ai karatun alqur'ani shine ma yake da asali shike da tushe dan haka in na tsaya na yi karatun alqur'ani a duk inda nake nayi bi umarnin Allah nayi karantawar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun alqur'ani ko muka yi tafsirin alqur'ani ko muka yi musaffata alqur'ani duk wannan mun bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كاغا wannan zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato abin nan duk da yadda aka kira shi da shi kuma a ce ga adadin mutane ga adadin kwanaki
Sheikh Ibrahim Duguri wuni da ya za a yi wannan taro bari mu koma wajen Malam Ibrahim Aliyu Kaduna Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka ji abinda Malam ya takwaranka Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje ɗaya bashi da asali kai me yasa kuke so ku yi abinda in bai da asali me yasa kuke son yin wannan taro
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference wanda ma'anarsa a larabci shine al-mu'tamar don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini a tukar al'umman musulmi sun yadda suna yin musabaka na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabakar qur'ani irin yadda muke yi ina ga ba wanda zai yi zara'a ya faɗi haka nan kai tsaye musabakar Qur'ani irin wannan da muke ta ƙasa ta jiha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma naga duka muna yin wannan musabakoki domin abu ne da ya shafi aiki na Al-Qur'ani abu na biyu mukan yi taro na wa'azin ƙasa da alarammomi a karanta Qur'ani a wa'azin ƙasa wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin ƙasa da alaramma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau sannan daga cikin abubuwan da muke shirya mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi lancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da faɗi mun tsuke abin da yake da faɗi idan muka dubi faɗin Allah ta'ala yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin cewa sallata da ainihin yankana da rayuwata gaba daya da mutuwata duka ga Allah ne idan muka kalli wannan to ayyuka da yawa suna shiga a gargashin wannan idan aka ce karatu alqur'ani a taru a karanta alqur'ani babu inda yake zama laifi wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so idan aka ce convention ko idan aka kira shi conference wannan shine abinda
mutane ko festival kaman ce dai sunan ko festival
yawa to alhamdulillah festival waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar wato ana nufin taro wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro
wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim
da za mu yi hakuri mu dauki magana daidai in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka
to bismillah
Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri
yawa to zan so mu dauki abu haka hankali. Wato shi wannan mu'tamar kalma ta convention, kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tunda ba yaran su bane, shi wanda ya magana shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival, sai aka mai gyara, sai kuma ya karbi gyaran sai ya ce convention. To tunda yanzu a bakin sa ya ce convention ko conference, to yanzu mu batta a convention ko conference sai mai magana akai. Wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya. Misali al-mu'tamar ad-duwali al-thani wanda aka yi na ainihin tatawir darasat al-Qur'aniyya wanda aka yi shi ranar 1 ga watan 3 2015, ɗaya ne daga cikin taruruka da aka yi don al-Qur'ani. An yi al-mu'tamar al-Qur'ani al-sadis shi ma wanda aka yi shi a Gaza, shi ma mu'tamar ne na al-Qur'ani. An yi Saj International Conference on Qur'an and Sunnah. Duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin al-Qur'ani, wala Allah mu nan ne ba a taba yi ba, amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da an yi wannan mu'tamar na ainihin al-Qur'ani.
To a gaishe ku malamai, in Allah ya kai mu rana a tayo kafin a fara wannan taro din, za mu kawo muku kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne yake jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane, ko kuma dai akwai wani abu bayan shi. Ba da baya haka, da me da me za a yi a wajen wannan taron idan an zo yin sa. Muna fatan za ku kasance tare da mu a rana a tayo domin ci gaban jin wannan muhawara din. Idan muna godiya ga su malaman namu, Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da kuma Malam Ibrahim Duguri, sannan da shi wakilin namu Nasiru Adamu Lihikaya. A madadin su dukkan ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.